السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. يو شيء قبل كراتين منا مختصر الأقدري لا متعش كم أبو بوان لما لم يكاو وأن سكي مكروه أصلى حتى نبو طيب مكروه أصلى سنة دامة مالكية سلسة فوجن أبو بوا 27 amma shi malam mai ahalari nan ya kawo kadan kawai da ciki amma suna da dama yadda mazhabul malikiya suka dauki makruhan sallah na farko yana cewa wa yukrahu al-iltifatu fi salati makruhi ne mutum ya yi waiwaye a sallah mutum yana sallah yana waiwaye to wannan makruhi ne wannan matsalar babu ma sabani akan ijma'i ne duk mazhabobi gaba daya duk malaman duniya sun hadu akan cewa mutum yana sallah yana waiwaye to ya aikata makruhi malam ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari akwai hadisi dama wanda shine umda asalin dalilin hana wannan wato waiwaye a sallah aisha radiyallahu anha rawaito daga gare ta al-imam al-bukhari rawaito hadisi tana cewa mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waiwaye a sallah mutum yana sallah kuma ya riƙa waiwaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zalika ikhtilasun yahtalisuhu ash-shaytanu min salati al-'abd wannan kwace ne da sata da shaytan yake sata daga sallar mutum bawa idan bawa yana sallah yana waiwaye to sallar tasa shaytan ne yake sace ta ndi manzo sallallahu alaihi wasallam to akan wannan hadisi suka yi sharhi cewa asali wannan hadisi yana nuna karhanci ba haramci ba amma sai ke cewa abinda ake nufi da waiwaye anan shine duk abinda mutum zai yi na kawo da kansa daga alƙibla muddin da bai juya mata baya ba in dai ba a kira abin juya baya ba to shine ake ce ma waiwaye waiwayen kuma yakan kasance a da juya khaddi wato kuma to yadda za a ga safhatu wato fuskar mutum ce kuma tinsa akwai kuma waiwayen da za a ga wuyansa baki daya akwai kuma waiwayen da zai juya a ga kirjinsa ya juya to wannan na farkon da na biyu suka ce baya bata sallah shi ne wanda ake nufi makruhi wasu kuma hatta wannan na uku sun sa shi a cikin makruhi muddin dai kafafunsa suna kallon alƙibla in har mutum zai iya juyawa sai yadda gaba ɗaya fuskarsa za ta juya baya duk a cikin makruhi yake sai idan ya juya alƙibla baya da jikinsa gaba ɗaya wannan shi ne zai zama sallah ta ɓaci amma in ba haka ba ya aikata abin da yake makruhi suna cewa dalilin da suka kasa abin kuma kashi biyu cewa akwai inda waiwaye yake halatta ko saboda larura laruran nan ko ta tsoro ko kuma ta wani hali an samu wannan asali daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya ya sa shi ya rike wa mutane sallah to annabi abubakar yana sallah sai ya fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fitowa daga daki daga gidansa to sai ya wanda haka ya gani ya tabbatar shi ne ya kauda kansa daga alqibla iyakan kawai ba jikin ba to malamai suka ce wannan abu da yayi har ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake inda yake ci gaba da sallah shi kuma ya komo gefensa ya tsaya daga hagu suka fuskanci alqibla annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma shine limamin Abubakar kuma yana isar da mutane wannan a farkon sallan ya dama da haka sun malamai suka ce wannan idan da larura irin wannan Abubakar yayi abu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce sallarsa ta baci ba ka ga nuna ashe baya bata sallah yau kuma yayi shi ne saboda larura da haka dai a dukkanin wannan matsalar ba mai tsanani ba ce illa jumhur malamai suna ganin cewa wannan karhancin na tanzihi ne ba na haramu ba ne mutum ne ba haram ya aikata ba amma in ya juya wa ƙibla baya to anan kuma sallah take bashi asalin sababin malamai suna cewa zai yiwu an hana yin waiwaye a sallah ne saboda karancin kushu'i a cikin sallah in har mutum yana sallah kuma a cikin yana waye ai kaga ba zancan kushu'i ba kaskantar da kai yawwa kuma za a iya samun wasa sannan abu na biyu tarkul istiqbalil qibla ma'ana mutum zai zama ya bar fuskantar al-qibla fuskantar al-qibla menene a sallah hukuncin sa sharadi ne yawwa yana cikin shurutus salah shurutus salah wanda idan babu su sallah ta fashi haka mutum ba zai sallah ba sai ya fuskanci al-qibla in yayi abin da ya juya masa hankali daga al-qibla ko kuma mai juye gaba daya kaga ya aikata wani abu da ba a so to in ya juye gaba dayan nan ya zama ya aikata haramun kuma sallar sa ta bace wannan kenan sai kuma yake cewa wata ghumidul aynaini da rinsa idanu shi ma makruhi ne mutum yana sallah yana rinsa idanu a wasu mazhabobin suna ganin a wannan suna samu suna da dama kamar hanafiya za a ga cewa suna yin wannan da yawa ka ga mutanen hanafiya pakistan india da makamantansu suna sallah haka suna rinsa idanu wasu suna ga kamar wannan yana ƙara kushu'i su abunsu to amma abun mazhabar malikiya makruhi ne mutum ba zai rika sallah yana rinsa idanunsa ba yawwa sai abu na gaba shine albasmala wa ta'awudu fil faridati mutum yace a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kafin ya karanta fatiha a mazhabar malikiya wannan makruhi yawwa amma a mazhabar hanafiya suna cewa ta'awudi ya halatta a yi shi amma a raka'ar farko kawai mutum yace a'udhu billahi minash shaitani rajim a raka'ar farko dangane da basmala da hanafiya da hanbaliya suna ganin a kowane kowace raka'a za a iya yi ma'ana ita basmala mutum yace bismillahir rahmanir rahim nan akwai sabani da yazo dangane da shin basmala din nan kuma ce basmala ana nufin ka ce bismillahir rahmanir rahim shin a kowace raka'a tilas ne mutum ya yi ta kuma sannan shin bangare ce ita aya ce guda ɗaya daga cikin Qur'ani ko ba aya ce daga Qur'ani ba sabanin da aka ce shin ita mabudi ne na kowace sura kawai ko kuwa juz'i ne na suratul fatiha in bangare ne na suratul fatiha to dole ne a yi ta in kuma bangare ne na suratul fatiha ba mabudi ne na kowace raka'a kowace sura a cikin Qur'ani to wasu malaman suka ga ba dole ne sai mutum ya yi ta ba kamar yadda in zaka karanta kul a'udhu birabbil falaq ba sai ka ce bismillahir rahmanir rahim mun ji wannan yawa to wani shine ya jawo wannan sabani a kamar da na ambata malikiya sun ce makruhi ne abun hanafiya kuma yata'awudu fi raka'ati al-ula faqat abun shafi'iyya da hanabila suka ce kai su abun su sunna ne ma a kowace raka'a mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kafin ya karanta fatiha sai dai wani sabani shine za a yi a bayyane ne ko ko a boye shafi'iyya suka ce in sallar ta bayyane ne ayi a bayyane in ta koyi ce ayi abu shi wannan kuma saurin da hanafiya da hanbaliya suka ce a tunda da malikiya sun ce makruhi su ba zancen su a nan yanzu yau abun hanafiya da hanbaliya suka ce a za a rika yi a sirce kowace sallah kowace raka'a kai a kowace raka'a mutum zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kafin ya karanta fatiha dalilin shi kuma wannan tattaunawa da suka yi akan hadisi da aka roto daga manzo sallallahu alaihi wasallam a Abu Hurairah yana bayan a hadisin Abu Hurairah yana cewa ko Anas yana cewa da Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar ba su kasance suna bayyana karatun a'udhu billahi bismillah ba a cikin sallar su sukan bai akan fara yin karatun su ya fara ne daga alhamdulillahi rabbil alamin to su maliki a gonsu ma wannan shine dalilin karanta suka ce tunda an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar in sun tashi karatun su abinda ake ci kawai shine alhamdulillahi rabbil alamin ba sa cewa bismillahir rahmanir rahim a wata riwaya ta zo cewa ba sa bayyanawa a bayyane a shi ke nan sai wasu malamai suka fahimci suna karantawa ne a asusu wannan in mutum ya lura da hadisan da suka zo a wannan babin shine abinda mafi yawan malamai suka rinjaya cewa mutum yayi asirce ko da sallar bayyane ce ko sallar asirce yau saboda ne na farko dan abuwato daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim akan jiyo abun a sirrance amma a karatun bayyane yana fara alhamdulillahi rabbil alamin wannan hadisai sahihai abun da suka zo kenan daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai wannan ba yake cikin shi ma a ciki idan mutum ya dauki yayi a asusun babu matsala sai ya zama cewa dalilin da yasa malikiya suka ce makruhi ne shine saboda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara karatun sa ne da alhamdulillahi rabbil alamin sai suka dauki cewa ashe kenan bayyana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim makruhi wasu kuma suka ce a'a ba maganar baya yi bane yana yi amma a asusun kaga idan ya tabbata an samu a hadisin yanayi to yin din a asirtar ya fi musamman zai fidda mutum daga sabanin cin bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin fatiha ko ba aya ba ce a cikin fatiha ko da me ake ciki dai in ka karanta ka fita daga wannan rikicin ina fatan fahimci abu naka zai kyau din mutum ya saba da karantawa a asirce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai karanta fatiha sa kuma in karatun bayyane ne ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin ba za a ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim illa sa in ko a sarce ne dama duka karatun sa a sarce ne babu rikici ina ga mu dauki wannan kasancewar hadisan sun fi karfafa shi ina fata mun fahimci wannan to ina mun tsaya anan din kuma saboda kada abun yi tsawo da yawa amma shi bayan ya faɗi wannan basmala da ta'awuzi din a farilla ne aka karhanta hatta a malikiya amma a cikin nafila mutum zai iya yi to sai mu tsaya wannan da fatan Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah kuma za mu iya kwan aiki da abin da muke karantawa wa alaikum salam na'am bismillah na'am ban ji ba na'am raka'ar ƙarshe na'am sujjada ƙarshe na'am wannan mutane da yawa suna yi kuma kuskure ne idan mutum yana bin liman sallah to duk abin da liman ya yi shi ma wajibin sa ya yi idan ya yi kabbara sai kabbara dama kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a wani hadisi innama ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fa kabbir wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu haka har zuwa ƙarshe an sa liman ne don ai koyi da shi don haka in yi kabbara kai kabbara duk abin da yake yi duk abin da yake maka yi don haka ba daidai ba ne idan liman ya dago daga sujada ta ƙarshe ya zauna yana tahiyya wani kuma sai ya bar kansa a sujada ya ta sujada wai yana ta addu'a bai karasa addu'o'insa ba sannan ya taso wannan ba daidai ba ne duk addu'a da kake yi daga liman ya dago kai ma sai ka dago wannan ita ce biyayya ga liman kuma sannan abin da kake so na alheri na addu'a nan in sha Allah kana da lokacin yin sa a cikin wannan tahiyya ta ƙarshe shi ma in liman ya sallama kai sallama kai addu'o'inka daga baya amma in dai kana tare da liman to ba a tsayawa a yi wannan jinkirin jinkiri har a daɗe sannan mutum ya dago ba daidai bane gabawa sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai alamar azalbabi a ciki da kuma mutum ya wuce limamin kwadayi ne addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai waɗannan abubuwa duk abin da mutum ya zai to yi da liman yi mudin dai ya tsora kansa zai bi liman idan liman ya dago ka ji dagowa kai da ko kuma kai rashin da'a rashin da'a yawwa da haka mutum ya kyale addu'a ta sai ya dago daga baya yana da lokacin da zai addu'a wannan shine sunna na
amman lema idan ba da zama sallaci ba na dan makala haka
na
na idan ka ya shigo na sallaci
na
idan ya shigo ya shigo
ya
shi shi ma da zai kalko kuma
wannan saboda falalan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka yi wancan amma duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in yi makara shi kenan zai zama mamu yau wani ya riga ya shiga ya ce ya yi kabbara harama shi kenan shi ma sai ya bi shi ko da shi ne babban liman yau amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga bin sa sallah shi kansa a ce kai sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ai ba ta wasa ba don haka da ganin sa sai Abubakar ya dawo baya na ai gwanda su bi su samu ladan tabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ce manzo Allah ya bi su yau duk da cewa an taba samu lokacin da falala da cikin falalolin wasu sahabbai da ake fadi akwai Abdurrahman bin Auf wata rana ana sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba a tafiya ne aka sa shi ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga baya har ya bi shi raka'a ta ƙarshe shine ake cewa wannan yana cikin abinda aka shi kadai aka taba samu annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya bi shi sallah Abdurrahman bin Auf sunan sa cikin manyan sahabbai kaga wani shi kuma wata daraja shi shi ma ta kasa daban a ce yau ga manzon Allah ya bi wani sallah tunda har ya hakure ya bishin bai je gaban ya dakatar da shi ba kuma ya nuna halaccin haka ko ba ba inda ba bai halatta ba da zai zo tuni shi ko ya tsaya gaban sa da shi kuma zai fahimci cewa to mai gidan sallar fa yazo sai ka koma baya kaga bai masa wannan ba barin sa har ya ci gaban ya nuna ashiya halatta ai haka kuma ya zama babbar daraja ce ga Abdulrahman ibn Auf radiyallahu anhu ajma'in na'am
bas
falan
bayan gama
karatu fatiha zuwa sura oh wani kuma da
wani
hukunci ne wannan ba na fatiha ba eh kuma misali a ce mutum zai karanta sama da sura guda biyar a rak'a na ya zo mutum zai iya basmala tsakani eh saboda iftitahi ce a kowace sura ba matsala shi ma sirrin amma a gurin da limaman su shafi'iyya ne duka ji misali yanzu misra za ka ji suna sallah limamansu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ko su sallah a bayyane haka su idan har mutum ya ji abin mamaki duk yana cikin yadda malamai suka fahimci hadisan ne ne Allah ya samu dace na wa alaikum salam ko ta ta Allah shi ne a ai muna nan can wanda yafi gurgudan hadisan da suka zo ba shi ne ma na shafi'iyya din ba yin a asirce ka asirta a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim shine sunna a kowace sallah sawa'un ba ta bayyana ko ta koyi wannan hadisan suka zo daga annabi sun fi karfafa wannan ra'ayi sai zama an ji farkon karatun da shine alhamdulillahi rabbil alamin yau kamar da muka saba yin a sallah ko ai ko idan zaka ji da alhamdulillahi kan fara ko yau to ko za a yi bismillahir a koyi ake yin sawa'un sallar bayyana ce ko sallar koyi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله سامنا البركه ابو لما كرمت الله سامنا البركه ايكم الله سامنا البركه على يوم الله يسلم من قوس فتنة الله يبارك حقين في تكام دون يسلم من قوس علم فتنة دنيا للآخرة الله يبارك زمان لا في ركن شيء حمك أو أن تسع لا أم لك سكي كراتو أقول إن سكي الله سامس البركة كراتو سو تيمكيسو أجر بواد الناسي تيمكيسو لتربية مكيو دامي الفهري لإتتاء الدين المسلم الله تبتد مباكي لا أكن حنير من ذن الله صلى الله عليه وسلم حزوة إشهر يوم وآخر دعوانا أن الحمد لله الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.